Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka ne Jamhuriyar Niger, inda wani kwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da Kaura Hasau dake jihar Maradi na Jamhuriyar Niger din yayi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi, wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi. Dama wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Wani irin yanayi halittar dan Adam ke iya canzawa ko kuma yake tsintakan shi a lokacin da wannan sanyi ke bankwana zafi zai shigowa?
Mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi. Kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadi, amma in sanyi ya shigo waɗannan cuce-cuce sukan tsananta. Na farko dai game da shigowar sanyi, mun sani kaman akwai rashin lafiya wanda ake ce ma majina. Majina abu ne wanda ana iya samu ko da yaushe, amma in lokacin sanyi ya shigo wani rashin lafiya ya yi tsananta, musamman tarin majina yakan dami mutane idan sanyi ya shigo. Bayan tarin majina mun sani abun yana iya ya kai ga samun abin da ake ce ma pneumonia. Pneumonia kaman ciwon haƙarƙari, ciwon suhe ko fufu. Majina in ta yi nisa tana kai ga ciwon pneumonia. Bayan wanda mun sani akwai kaman rashin lafiya da ake ce ma EMC. EMC shine Ingilawa ke cewa sikila ko? To mun sani abu ne wanda yana tsananta lokacin da sanyi ya shigo. Akwai cutar koka wanda muke kira asthma. Mun sani ita ma tana tsananta idan lokacin sanyi ya shigo. Lokacin sanyi ya wuce ko yana wucewa, wannan cuce-cuce ba shakka akan samu saukinsu. Kwarai kuwa akan samu saukinsu ga yadda dai muke gani a likitance. Wannan cuce-cuce suna raguwa. Inda zafi ya shigo suna raguwa. Kaɗan-kaɗan suna raguwa. Misali kaga waɗanda ke fama da EMC. Sai ka iske mu lokacin sanyi mutum cikin kaman wata guda yakan samu wani abin da muke kira kiriz. Tsananta wannan EMC takan taso mai so uku so hudu ga wata. Amma da sanyi ya wuce sai ka iske can ne ba har sabon mutum ya samu wannan tsananta ta EMC. Haka ma masu fama da cutar huka asin kenan. Abin zai zo musu da sauki can ne ba har sa ba inda sun kiyaye a samu wannan rashin lafiya da ake ce ma asin. Shi zahi lokacin da shi ke shigowa mun sani shi ma dai yana tare da cuce-cuce irin nashi. Saboda mu muna rayuwa tare da abubuwa, wasu ƙwayoyin halitta ƙanƙana waɗanda ba ganin su ake ba da ijiya. Suna nan tare da mu waɗanda su in sanyi ya shigo kaman kwana suke yi, kaman barci suke yi, ba su jin daɗi idan lokacin sanyi ya shigo. To wannan sanyi yana wucewa su kuma lokacin ne suke jin daɗin yalwa, su ayayyafa lokacin da zafi ya shigo. Ba shakka akan same su suna tsananta idan lokacin zafi ya, musamman kaga masu fama da cuta wanda ake kira ɗiɗiri, zawon jini kenan, takan tsananta idan lokacin zafi ya shigo. Masu fama da typhoid, wai masassarar tsutsar salati ko masassarar tsutsar goro ko masassarar tsutsar dankali, dukkanin ana daukarta, idan zafi ya shigo waɗannan cuce-cuce akan gansu so da yawa. Bayan wannan kuma kaga akwai rashin lafiya wanda ake ce ma ɗan sankarau, shi ya fi jin daɗi lokacin da zafi ya shigo. Kahin zahin ana samu can ba rasa ba ɗan sankarau, amma in zahi ya shigo akan samu yanayi na ɗan sankarau yana tsananta, akan samu ma annoba da ɗan sankarau musamman a ƙasashenmu. Bancin wannan a lokacin zahi sai mu ce mutane fa su yi takatsantsan musamman wajen mu'amala da abinci. Lokacin zafi abinci yana saurin lalacewa idan aka ce a aje shi. Duk wanda ke aje abinci idan ba cikin firigo ne ya aje shi ba, firigo inda ake samun glass, inda ba cikin kassa shi ba, to za a samu abin da ake ce ma guba. Wannan guba idan mutum ya haɗe ta takan iya kawo mishi lahani a cikin jikin shi, musamman tana iya sa mutum zawo, ciwon ciki, hatta kama kwakwalwa. To mun sani kuma zawo idan yayi yawa yakan zubo da ruwan jikin mutum da yawa. To ai jiki ba yayi sai da ruwa. da haka waɗannan sai dai a yi taka tsantsan musamman dai nama kada a dauke shi cikin leda cikin rana da wani gari zuwa wani gari lalacewa yake za a samu guba wannan guba kuma kamar ne nace ba ta da dadi ga jikin bil'adama ka gani sanyi yana da cuce-cuce waɗanda yake tare da su haka zahi shi ma yana dauke da cuce-cuce waɗanda yake haddasawa bancin wannan yanzu ga mun muna tunkara yanayi na arziki kana ganin mutane masu waɗanda yau da gobe ana yawo cikin gari a sai da wannan a sai da wannan kuma ga zahi zai kamawa daga nan in mutum yana yawo a cikin zahi kuma shi gashi da azumi ba ruwa zai sha ba kenan ko zai zub da ruwan jikin shi kuma ba ruwa ba za ya sha ba abinci ba za ya ci kenan abun yana iya tsananta in dai zub da ruwan yayi yawa
kafin mu kai can daktar bintar nan kwashin ku ba me ke sa matsalolin suka hi yawa daga lokacin da sanyi zai ta kai shi zuwa zahi wasu matsalolin sun hi yawa ma a wannan lokacin na wannan tsakanin da a ce ma zahin ya tafi tsakiya ko kuma sanyin na tsakiya idan wanga zai tafi wanga zai koma
ai ya danganta da abun nake haddasa waɗannan matsaloli kamar yadda nace akwai wasu ƙwayan cuta sanyi suke bukata lokacin da yake cikin sanyi su yaduwa suke yi suna ta haihuwa a lokacin tunda ai rashin lafiya mafi yawa da yawa muna nan tare da su ba mu sani ba in su kai yawa ne suke kawo
su bayyana
misali zan baka na matsala ta cutar fitsari infection urinary kamar yadda muke cewa da harshen faransanci to ai mafi yawa muna dauke da ƙwayan cuta waɗanda ke haddasa cutar mafitsari wannan sai dai kaɗan ba da yawa cikin fitsarin namu amma in su kai yawa ne suke kawo matsala su zama abin da ake kira infection kenan da yawa irin wannan ƙwayan cutar muna dauke da su mu ba mu sani ba in suka taru da yanayi wanda suke bukata sai su ayyayyawa in suka ayyayyawa shike sa sai abin ya zama to illa ga jikin bil'adama sa'annan ko in yan kaɗan ne a cikin jiki ba za su kawo illa ba sai su shigo cikin jiki su fita mutum ma bai sani ba in sun yi yawa ne abin yake zama illa
lokaci na azumi al'umma kowa da iya halitta shi yaya ne ya kamata al'umma su rayu kafin mu kai ga al'umma da ke fama da cututtuka a lokacin azumi
to shi azumi ibada ce kuma akwai yanda addini ya ce a yi ta in ka yi ta ne yanda an ka ce yanda addini ya ce a yi za ka ji daɗi kuma za ka samu riba yau mun sani wasu ba za su yi haka nan ba su aiki da wannan ba su aiki da abin da addini ya ce ba su aiki da abin da annabi ya ce yau mun sani yau duk wanda ke azumi ka dauka tun daga karhe in ce ma karhe 5 na safiya ka ci dan abincinka shikenan ba ka ci abinci ba sai bayan faduwar rana ba ci ba sha to mun sani ai jiki yana bukata abinci yana bukata ruwa shi jiki yanda Allah ya yi shi cikin yini akwai abin da ya kamata a ce ya shigo dan bukatar yau da gobe dole sai ya shigo kamar in ce maka essence tunda jikin mu kwaye halittar da ai ba wani abu ne kamar na'ura ne sai kamar na'ura ne kanana kanana cikin jikin mu waɗanda sun yi alisafa to waɗannan na'urori ai suna bukata abinda ake ce ma energy essence kenan abinda zai sa su yi aiki su ma wannan kananan na'ura ne cikin jikin mu kwayoyin mu na halitta to wannan essence da yake ake samu shi abinda muke sakawa ga bakin salati nan ne suke samu to ka gani shi mai azumi wannan abu ba ya da shi lokacin da yake azumi dan haka yake da kyau kai mai azumi kasancewa dai jikinka yana bukatar abinci sai dai mutum ya san yadda za ya ci wannan abinci shine yake sa kake gani misali kamar lokacin sahur akan ce mutum ya ci abinci akalla mutum ya sha ruwa tunda jikin mu bai sai da abinci sai da ruwa wannan abinci da aka ce mutum ya ci shi zai sa yayi ne lafiya lau ba matsala saboda wancan abincin da ya ci ya ishe shi ruwan da zai sha sun ishe shi to idan mutum ko bai ci wannan abinci ba bai sha ruwa ba kuma ya zamana ga mu cikin zahi muke mutum kuma yana aiki cikin zahi kenan ruwan da zai zubdawa da yawa ne san sikin da yake bukata kuma da yawa ne musamman ne har da irin waɗanda gani masu talla akan titi da haka shi ke sa sai ka iske kahin marece mutum ya balagaita kahin marece sai ga mutum yana hamma sai kwanci
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas anan zamu dasa aya cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na dake jamhuriyar Niger Mansur Sani sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya